Daga Abu Huraira, yadda Allah tabbata a gare shi ya ce, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi di'watin, mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wata walima da aka kira mu. Fa rufi'a ilaihi zira', sai aka ɗauko masa zira'i na ƙafar dabba ɗin.